sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma Niyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Laraba 3 ga watan Afrilu Ibrahim Kalma Sii Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
Shugaban Amurka Donald Trump wanda ada yake yawan sukar kungiyar tsaro ta NATO ya fara yabanta yayin da kungiyar ke shirin gudanar da taron ta a nan Washington. A yau Laraba ake sa ran majalisar kundin tsarin mulkin kasar Algeria za ta yi wani taro na tsara yadda za a sauya gwamnati bayan da aka tilasta wa shugaba Bouteflika ya yi murabus. Sannan za ku ji yadda miliyoyin mutane suka yi fama da karancin abinci sanadiyar sauyin yanayi fadace-fadace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki a sassan duniya.
Kanin labarin kenan to a yayin da yanayin tsaro ke ƙara munana a Najeriya malaman addinai sun ce ya kamata a bada ayyukan tabbatar da tsaro fifiko saboda yanzu fa takai ake yi
ba wa tunanin amana lantarki ko kuma hanya ba mu muna tunanin yadda zamu yi samu zauna lafiya har mu ci abinci yanzu wuraren ba a bace
za kuma aji cewa an kori wani soja da aka tabbatar yana ɗaya daga cikin masu yin fadima yan gudun hijira a yankin Borno kuma kamar kowace ranar Laraba Madina Dauda na tafa da shirin ta na demokradiya a yau amma da farko ga cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa shugaban Amurka Donald Trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar din kungiyar a cewar shugaba Trump an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba daukan dawainiyar kungiyar a tsakanin membobinta 29 masu cin gashin kansu
Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels
that they've never. Wanda yake yawan cewa ana kwarar Amurka kenan yake cewa kowa ya amince zai kara irin gudunmawar da yake bayarwa kuma za su yi karin ne irin wanda ba su taba yi ba. Sai dai shugaban na Amurka wanda yayi wannan bayani yayin da yake karbar bakuntun sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya soki kasar Jamus din da yace ba ta taba bada kasan da ya kamace ta ba. A nasu bangaren Stoltenberg wanda Trump ya yaba ya nuna godiya ga shugaban na Amurka kan da ya jaji kan yadda ya jajirce wajen ganin an raba dawainiyar tafiyar da kungiyar sai dai mai shari kan hudar kasa da kasa na majalisar Atlantic Council da kenan Amurka Mark Simakowski ya ce irin kalaman da shugaba Trump ya yi a baya ya rage kungiyar ta NATO kwarjini a idan abokanan hamayyarta
an American president questions the value of the NATO lines are
Yace idan shugaban Amurka ya dasa alamar tambaya kan gamayyar kasashen da suka hada NATO makiyanmu dake Moscow da Beijing za su fara tunanin kai hari kan kananan membobin kungiyar da shugaban yake yawan suka a matsayin wadanda ba su cancanci samun tsaro daga NATO ba a baya dai shugaba Trump ya taba nuna rashin muhimmancin kungiyar tsaron ta NATO inda ya kwatanta ta a matsayin wacce yayin ta ya wuce A yau Laraba ake sa ran majalisar dinkin wato majalisar wakilan Amurka wacce ke karkashin rinjayen ƴan Democrat za ta kada kuri'a kan samun karfin ikon da zai bata damar mallaka cikakken rahoton bincike da aka gudanar kan katsalolin din da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016 daga kwamitin Robert Mueller na musamman da aka kafa domin wannan bincike sannan za su nemi samun karfin ikon mallakar bahasin da wasu shaidu biyar suka gabatar a gaban kwamitin a lokacin da Mueller yake binciken su A dai bangaren kuma wani kwamitin majalisar ta wakilai mai rinjayen ƴan Democrat ya aika wa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar White House taka dargayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikrarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ki amince musu ne da su samu wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu A jiya Talata, karamin kwamitin majalisar mai kula da fannin sauye-sauye ya aika wa da Karl Klein takardar gayyata, bayan da aka kada kuri'a da kowa ya bi jam'iyyarsa, inda mambobin kwamitin 22 suka amince da gayyaci Karl, yayin da mutum 15 suka nuna akasin hakan. Jim Jordan, wanda dan Republican ne kuma mamba a kwamitin, ya soki wannan mataki, inda ya ce wannan wata kullele ne, ya ce da 'yan Democrat suka shirya. Shugaban kasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya yi murabus daga mukaminsa. Aji mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron kasar ta yi kira ga daddaɗan shugaban da ya sauka cikin gaggawa, bayan makonni 6 da aka kwashe ana zanga-zanga neman sauyin gwamnati. Ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar Algiers, babban birnin kasar, suka yi ta nuna farin cikinsu kan wannan mataki da shugaban ya ɗauka. A yau Laraba ake sa ran majalisar kundin tsarin mulkin kasar za ta yi wani taro na tsara yadda za a sauya gwamnati. Bisa tsarin dokar kasar ta Algeria, kakakin majalisar dokokin ne zai zama shugaba na wucin gadi, inda za a ba shi wa'adin kwanaki 90 ya shirya sabon zaɓe. Majalisar ɗinkin duniya ta ce sauyin yanayi, faɗace-faɗace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki sun haifar da matsanancin ƙarancin abinci ga mutum sama da miliyan 113 a sassan duniya a shekarar da ta gabata. Rahoton da take fitarwa a duk shekara kan matsalar ƙarancin abinci, hukumar samar da abinci da kula da harkokin noma ta FAO ta gano cewa ƙasashe 53 na fama da ƙarancin abinci. A gaba-gaba a jerin ƙasashen, ƙasar Yemen ce a farko, sai Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai kuma Afghanistan, kamar yadda rahoton ya nuna, wanda har ila yau ya nuni da cewa shekarar 2018 ita ce ta uku a jere da adadin mutane da ke fama da matsalar ƙarancin abinci yake haura miliyan 100. Ko a ƙarshen watan Fabrairu da ya gabata, shirin nan na samar da abinci da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya na WFP ya ayyana waɗannan matsaloli na sauyin yanayi da faɗace-faɗace a matsayin dalilan da ake fargabar za su ƙara jefa al'umma Sudan ta Kudu cikin yanayi na ƙarancin abinci, a cewar Henry Peruso, kakakin shirin na WFP.
At the end of the lean season in July, and 60% of the population will be
in the water. Yanayin mai zuwa, akwai yiwuwar kashi 60 cikin 100 na al'ummar kasar ba za su samu tabbacin inda za su samu abincin da za su ci ba a nan gaba. Hukumar ta samar da abinci da kula da harkar noma ta FAO ta kara da cewa mai yiwuwa adadin 'yan gudun hijira da bakin haure ya karu a duniya idan har rikicin siyasar kasar Venezuela ya dore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Britannia Theresa May ta ce za ta kara neman jinkirta shirin ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai, domin a bai majalisar dokokin kasar isasshen lokacin da za ta amince da tsarin da kasar za ta bi wajen janyewa daga kungiyar ta EU. Zuwa yanzu sau uku majalisar tana watsi da tsarin da May ta gabatar bayan shekaru 2 da ta kwashe ana tattaunawa da kungiyar ta tarayyar Turai. May ta ce tana kokarin ganawa da shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Jeremy Corbyn, domin su amince wato domin su cimma matsaya kan wani tsari na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai wanda 'yan majalisar za su amince da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, ganin yadda wasu miyagu ke ta kakkaba 'yan Najeriya sai an fanshe su da kuɗi tsababa, wata haɗakar malaman addinai ta ce kai amma jingine batun bunƙasa sauran harkokin rayuwa, a mai da hankali kan warware matsalar tsaro tukunna. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Kama daga yankin Takum kai har ma zuwa Zin a arewacin jihar Taraban, wannan matsala na neman gagarin kundila, inda a yankin Lau lamarin ke neman kawo rudani a tsakanin al'ummar yankin, batun da ke hadakar kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan rubuta wata takardar koke ga hukumomin tsaro a jihar domin kawo ɗauki. Rabaran Fada Sunday Muke Patrick da ke cikin shugabannin kungiyar Kiristocin ta Najeriya kan a jihar ya kubaina abubuwan da ke faruwa a yankin na Lau da kuma takun da abin takaici.
Sunana Reverend Father Sunday Muke Patrick, chairman na kan Lau local government Taraba State. Wannan kira kira ne ga jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da gwamnatin na Taraba State, kira ne wanda ya shafi rayukan jama'a, mutane maza da mata, kira ne ba domin na addini ko kuma na addinanci ko kabilanci ba, domin shi abubuwan da ke faruwa a yankin mu na local government ya shafi Krista, ya shafi musulmi, ya shafi har ma masu safi. A matsayin mu na kungiya na addini na kan mun ga abu yayi zafi yayi kuma yawa, mu wallafa mun rubuta daya daga ciki mun zo mun gan cewa wannan kashe-kashe kame-kame da ake yi wato dauke mutane kidnapping kenan, pastoci da yawa an dauke su an biya diya kuma yanzu an suke su suna walwala a gidajensu, to mun ga wannan abun yayi gaba-gaba, mayaka masu neman dukiyar mutane da rayukan mutane su ana ajeji, muna roƙo su jami'an tsaro da tarayya da Taraba State a shigo a dani wannan lamari domin cin mu samu zaman lafiya a yankin mu.
Shi ma da yake tsokaci kan wannan batun Imam Umaru na haɗakar majalisar musulmi a yankin Lau ya ce dole gwamnati ta tsaye su kuma al'umma su bada nasu guduma domin yaƙi da wannan matsala ta satar jama'a ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansan.
Muka rubuta takardar nan insha Allah sannan ku kuma muka nemi gudun ku ga duniya a zo a taimake mu. A yanzu haka mun magana a area mu da muke dai muna fatan gwamnati jiya ita ce take kusa da mu. Ita ce ya kamata kuma ta lura da mu domin mu talakawanta ne ita muka sa wa ido. Sannan kuma kafin a je a wuce ga gwamnatin tarayya ta sa mana ido sosai domin wurin yanzu yana zaune ba wa tunanin amana lantarki ko kuma hanya ba. Mu muna tunanin yadda za mu san mu zauna lafiya har mu ci abinci yanzu wuraren ba a bace. Kowane mutum da yake wurin ko shi musulmi ne ko shi kirista ne ko shi kuma wani yare ne a area Lau dai ba ma bace ba wai ya shafi kabila ɗaya ko kuma addini ɗaya. Duk mutumin da yake wani sashi ne yana magana ce ta son zuciya.
To ya kome hukumomin tsaro ke domin daƙile wannan matsalar? SP David misal. Da ke zama kakakin runar 'yan sanan jihar ya kobe na irin matakan da aka dauka.
Mutane suna tafe da tsoro, shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an tsaro a cikin dajuka na wannan wuri a kuma samun bayanai masu kyau kuma ta da rin aka muka yi nasarar kes da mutanen da muke tuhumar su wanda su ne suke kawo kame suna kakkame mutane a wannan wuraren. So mun same su da dan dama sannan mun samu makamai a hannunsu yanzu da nake maka magana suna sare.
Kamar yadda al'umma ke nunawa a ƙasa da mako guda fiye da mutum 20 ne ƴan ina da kisan suka sace suna garkuwa da su, lamarin da yanzu ya jefa iyalai da kuma ƴan uwa cikin zulumi da kuma ban tausayi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Haka dai kuma a gaida Ibrahima daga batun matsalar tsaro kuma sai ta fitsara a jihar Borno inda a ɗan kwanakin nan aka yi ta samun rahotannin aikata fadi ma ɗan gudun hijira. Wata kotun soji ta musamman ta tabbatar da laifin aikata fadi kan wani sojin sama don haka ta zartas masa da hukuncin kura baya ga sauran matakan laftarwa. Ga wakilin Haruna Dauda da cikakken rahoton.
Wata kotun soja na musamman da ake kira Special Court Martial dake da zama a garin Maiduguri ta yanke hukuncin koran wani jami'in sojan sama da zargin wa wata yarinya yar shekaru 14 fyaɗe. Wannan kotun soja na musamman din karkashin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan sama da ake kira Flag Lieutenant Matis Inwairan wanda kuma dan asalin jihar Imo ne da yin lalata da yarinyar nan yar shekaru 14 da kuma ta kasance yar gudun hijira da ake kira Zara Ali. Kotun ta ce wannan yarinyar yar gudun hijira da tafto daga garin Marte da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin ƴan gudun hijirar nan da ake kira Bakasi Kam kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da ƴan kwanta a ɗan baya-bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su kwanta. Daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi masa fyaɗe yayin da wasu sojoji ƴan uwansa suka bada shaidan aukuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa wannan yarinya fyaɗe aka yi mata. An yi haifi Fla Lieutenant Umaram ne a 1980 wato ranar 17 ga watan Mayu ya kuma aikin soja a wurare daban-daban kafin daga bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri inda ya kasance shugaba da kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa wanda yawa wannan yarinya fyaɗe. Ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira Captain Aminu Mai Ruwa kenan ya karanta irin laifin kan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci. Kamar yadda shugaban kotun da ake kira President of the Court Major General Yakubu Auta ke karanta masa kamar haka.
Count 1, this
Yace wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai Martin Sunwayaran hukuncin kora daga aikin soja, har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na flying lieutenant zuwa flying officer. Wato shekaru uku za ka kasance ba tare da samun wani girma ba, kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewar wannan jami'in sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar. Wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma yake zaune na girgiza kai na nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da ya haɗa da manyan jenerolin sojan guda uku haɗa da shi kansa shugaban wannan kotun Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gani ga wani a kuma gaida Haruna, yanzu kuma ga Madina Dauda da shiri na gaba.
Demokratiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF taiwa Najeriya gargadi cewa tai taka tsantsan da yadda kasar ke bi da harkar tattalin arzikinta, in ba haka ba ta shiga halin cin bashi. Za mu yi nazarin wannan batu a shirin namu na yau. A daidai lokacin da babban bankin Najeriya ke cewa asusun kasashen waje da Najeriya ke da shi yanzu ya kai dalar Amurka biliyan 44.1 a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekara, sai ga gargadi da hukumar bada lamuni ta duniya ke cewa kasar ta kiyaye yadda take sarrafa tattalin arzikin nata, wacce halin yanzu take nuna alamun farfadowa domin kar mu kare da cin basussuka, ganin cewa har yanzu Najeriya tana cin bashi wajen aiwatar da kasafin kuɗin da take yi duk shekara. Na tambayi kwararre a fannin tattalin arziki Yushau Aliyu ko menene wannan gargadi da IMF ta yi yake nufi. Sai ya ce
tunda gyara kayanka bai zama saukin maraba ba, to yana da kyau su mahukunta wanda suke dokoki ke hannunsu su kalli abun da idan doka, sannan kuma amfani da masana a duba yanda ake karɓo bashin, saboda kullum aka yi maganan bashi za a kalli abu biyu ne. Na farko za a kalli yawan mutanen ƙasan da yawan bashin, za kuma a kalli yawan dukiyar ƙasan da yawan bashin, za kuma a kalli irin kamfanonin ƙasan da kasuwancin da ƙasan take yi da yawan bashi. To kullum kowane irin ma'auni aka ɗauka, to za ka ga cewa idan an ɗauke shi to za a fahimci yanda tattalin arzikin yake. Saboda haka mahukunta a yanzu suna da hujja, sannan kuma mu da muke sharhi muna goyon bayansu akan wannan magana.
To menene ma'anar cin bashi domin a aiwatar da kasafin kuɗin bana, domin majalisa ta fara muhawara ne akan kasafin kuɗin shekara 2019 a lokacin da ta bayyana wannan fargaba?
Wato dole ne ba kasafin kuɗin da ba za a karɓi bashi ba, amma irin bashin da za a karɓa shi ne, saboda bashin ya kaso kusan kashi uku ne. Akwai abin da ake ce mishi multilateral, wanda ake karɓowa a manya-manyan ƙungiyoyi na kuɗi, akwai kuma bilateral wanda ake karɓowa a cibiyoyin kuɗaɗe na ƙasashe, kamar misali bankin China, za ka je bankin China ka karɓo kuɗi, ko kuma ka je Islamic Development Bank karɓo kuɗi, ko kuma ka je Africa Development Bank karɓo kuɗi. To duka waɗannan basussuka ne. To kuma akwai basussuka na gwamnati wanda za ta karɓo ne domin ta gabatar da aiki irin na gwamnati, sannan akwai basussuka irin na 'yan kasuwa, a ciki za ka ɗauki kamar Dangote wanda zai je kasuwan kuɗi ya karɓo bashi, misali a Bankin Duniya, domin ya gina kamfanin siminti. To akwai basussuka da ake karɓowa na 'yan kasuwa don zuba jari, waɗannan direct suna samun da ayyukan yi, sannan kuma ba a da matsala sosai, saboda za a je a nemo kuɗaɗe ne da su kuma a biya kuɗaɗe. To amma duk waɗannan basussukan da suka karkasu, abin da yake akwai shine ƙasashe daban-daban, kowace irin ƙasa tana da irin tarihinta, tana kuma da irin tarihin matsalolin bashinta. To a yau 2019 shekara 60 kenan da Najeriya ta fara karbo bashi ta kuma karbo bashin farko ne a 1959 inda ta karbo dala miliyan 28 din nan tun kafin kasar wato ta samu man fetur ne a lokacin ana shirye-shiryen yancin kai aka samu su kuma aka zuba su galibi a titunan jirgin kasa saboda a zabarar da zirga-zirgar mutane da kasuwanci da kuma taimaka ma tattalin arzikin kasa wanda wannan bashi ya tasiri sosai
shi ma shugaban kwamitin bashi da lamuni na majalisar dattawan Najeriya Senator Shehu Sani ya yi nazari akan yawan basussuka da ke kan kasar da kuma yadda kasar ke sarrafa basussukan domin amfani wajen gina kasa inda yayi nazari yana mai cewa
akwai yuwuwar za a karci wani bashi amma mafi yawancin bashin nan da za a ci a nan gaba na abu guda biyu da zuwa uku na bangaren jirgin kasa da kuma bangaren hanyoyi da za a yi da kuma a wurin saukan jiragen ruwa a can kudancin Najeriya halin yanzu dai da muka gayyaci ministan sufuri Rotimi Ahmedu da muka buƙaci ba mu bayani akan me yasa har yanzu gwamnati bata fara aikin jirgin ƙasa tsakanin Port Harcourt zuwa Maiduguri wanda zai bi kasashen Ibo da kuma zuwa arewa maso gabacin ƙasar nan shine ya gaya mana cewa gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi wannan hanyoyi na jirgi musamman ma yanzu tunda an ci bashi aka yi hanyar jirgi na Lagos zuwa Ibadan to za a yi daga Ibadan zuwa Kano wanda zai bi ta Kaduna ta kuma cikin Niger saboda haka ya kiyasta cewa Najeriya na buƙatar kuɗi kamar dala Amurka biliyan 12 da miliyan 900 sannan ai hanyar jirgi tsakanin Port Harcourt zuwa Maiduguri don kuma aka sa har da wanda za a yi daga Ibadan zuwa Kano da kuma sauransu to ƙarshen ta kuɗin zai iya kai dala Amurka biliyan 18.19
a duk lokacin da aka yi kasafin kuɗi kamar yadda aka yi wannan yanzu na shekara 2019 ne dole ne sai an ciwo bashi
to a su inda suka yi kasafin kuɗin sun nuna cewa shi arzikin kuɗin da muke samu na shiga na ƙasa da kuma na wurin sayar da man fetur ba zai isa a iya yin ayyukan gwamnati gaba ɗaya ba saboda haka za a yi amfani da ɓangare biyu wurin cike wannan gurbi na farko za a ci bashi da za a dinga biya a hankali a hankali na biyu kuma za a yi amfani da kuɗin da aka kwato wurin barayi da suka sace suke gwamnati a shekarun baya in aka yi amfani da waɗannan guda biyu a irin nasu tunanin za su iya a cike wannan gurbi kuma gwamnati yin ayyukanta amma abin da yake damun mu a halin yanzu shine yawan fiye da shekara 16 zuwa 17 kenan da Najeriya ta fita daga cikin kangin bashi wanda a lokacin nan shi shugaban kasa Obasanjo ya yi amfani da kuɗin da ake da shi ya biya bashin Najeriya bayan haka kuma ya samu mana afuwa na bashi to a wannan lokaci bashinmu na ƙaruwa wanda ya kai mu har zuwa biliyan 22 zuwa 23 duk da yake dai idan ka gwada sauran kasashen Afirka da wanda suka kusa da mu arziki da wanda ba muka fi arziki za a iya cewa ba mu ci bashin da suka ci ba to amma dai in aka ci gaba da cin wannan bashi to ƙarshen ta za mu kai wurin da ba za mu iya fita ba idan aka duba bashin gwamnatin tarayya bashi ne wanda mafi yawanci kamun a ci za a duba ga abin da ake so a yi da shi ga kuma inda za a biya to abin da yake damu yanzu shine inda jihohi da gwamnoni suke aiko mana takarda ta wurin shugaban kasa cewa su ma suna son su ciwo waɗannan basussuka wanda kuma mu a ganin mu da yawa idan aka duba za a ga cewa kamar dai da na anshi wannan chairman na committee din a cikin shekaru 25 da suka wuce mafi yawancin kudaden da jihohi suka ansa da sunan bashi da sunan mutanen su babu ayyuka da za a ci yayi daidai da wannan kudin sun anshi wannan kudade ne sun laba tsakanin su kuma sun tafi kuma sun bar ma jama'an su bashin da su kansu mutanen da suke yanzu kila ba za su iya biya ba sai ƴaƴan su ko jikokin su
to iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawowa kenan a madadin kwararre a tattalin arziki Yusha'u Aliyu da sanata Shehu Sani waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu mu huta lafiya
gai da majalisar yanzu kan ga Mahmud da labaran duniya amma fa a takeice
Ibrahim yayin da kungiyar tsaro ta ne take shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa Shugaban Amurka Donald Trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da Sakatare General din kungiyar a cewar shugaba Trump an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba daukan dawainiyar kungiyar tsakanin membobinta 29 masu cin gashin kansu a yau Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka wacce ke karkashin rinjayen ƴan Democrat za ta kada kuri'a kan samun karfin ikon da zai bata damar mallakar cikakken rahoton binciken da aka gudanar kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016 daga kwamitin Robert Mueller na musamman da aka kafa domin wannan bincike sannan za su nemi samun karfin ikon mallakar bahasin da wasu shaidu biyar suka gabatar a gaban kwamitin a lokacin da Mueller ɗin ke binciken su a dai bangaren kuma wani kwamitin majalisar ta wakilai mai rinjayen ƴan Democrat ya aika wa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar White House takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikrarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ki amince musu da samun wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya yi murabus daga mukaminsa aje mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron ƙasar ta yi kira ga daɗaɗɗen shugaban da ya soka cikin gaggawa bayan makonni 6 da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar Algiers babban birnin ƙasar suka yi ta nuna farin cikinsu kan wannan mataki da shugaba Bouteflika ya ɗauka
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mafu Dalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalma sai Garba ke cewa sai kuma da hanzi.
Le monde aujourd'hui.